jama'a assalamu alaikum. Masu raro bakan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam. A yau za mu ji ƙorafin wasu ma'aikata 81 na hukumar tara kuɗin shiga ta jihar Kaduna da aka kura. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumari. Sabon shirin zai sauka a jihar Kaduna, inda ma'aikata 81 da gwamnatin jihar Kaduna ta kora a hukumar tara kuɗin shiga intalar rabanu a shekarar 2018. Ma'aikatan da lamarin ya shafa sun ce an fake da rage yawan ma'aikata wajen sallama su daga aiki, ba fansho ba kuɗin sallama, duk da asalin aikin da aka ɗauke su na dindindin ne. Ma'aikata 81 sun ce maimakon tunda ma'aikata aka ce an rage a gashiru ba tare da ɗaukar kowa ba, sai aka ga an maye gurbinsu da wasu mutane na daban masu uwa a gindin murhu. Wannan rage ma'aikatan ya faru ne a zamanin gwamnatin tsohon gwamna Nasiru ‘Yan Rufa'i, inda tun lokacin ma'aikatan suka haɗa kai suka shigar da ƙara kotun ƙarar ma'aikata don a bi musu kadinsu. Wasu daga ma'aikatan a madadin sauran sun yi magana da shirin ciki da gaskiya, inda suka bayyana halin ƙunci da fatara da suke ciki, har ma wasu daga cikinsu sun rasu ba tare da samun haƙƙinsu da suke nema ba.
Sunana Hamidu Abubakar Hassan. Ni kuma ma'aikaci ne daga Kaduna Sabon Rabi Intanar Revenue, Sinkana Bodo Intanar Revenue. Na fara aiki tun 1988 a nan Kaduna Sabon Rabi Intanar Revenue, kuma na rise through the rank tun ina lalukar officer har na zamanto a senior officer. Ina a lokacin an cire ni aiki ina level 14.
Ya karama kai kusuri, karama babba ma yi sosai.
Kwarai da gaske kuwa. Na shiga da secondary school certificate har na obtaining master's degree in business administration a EBU Zaria. Duk ana cikin aiki.
Assalamu alaikum, sunana Raliya T.A. Alhaj. Ni mazauniyan Kaduna ne, ɗan asalin garin Zaria. Kuma na yi aiki, na fara aiki da Kaduna State Internal Revenue Service a shekaran 2007 a lokacin na fara aiki da su. To muna cikin aiki bayan hawan Malam ‘Yan Rufa'i, mun fara fuskantar kamar ƙalubale haka na rumor cewa kamar akwai wannan da za a yi tantancewa da za a yi na ma'aikata. To muna nan dai, muna nan 2018 aka zo aka ba mu wasiƙa. To da aka ba mu wasiƙa, administration in cewa sun rage ma'aikata. To amma da suka rage ma'aikata kuma mu babu wani abin da kuma ba mu kuɗi da gaskiya, ba a biya mu kuɗi ba a wannan lokacin 2018. To tun daga wannan lokaci zuwa yanzu, har yanzu muna nan mun shigar da ɗan koshinmu zuwa ga industrial court sporting da take sauraron ƙararraki na ma'aikata zuwa yanzu.
I am Latin Salisu Akafiko. Kafin ma a kore mu din an kawo sabobi mutanen da an dauka. Amen. Ana kawo su, I think for some months haka sai shine aka ba mu letter su tafi.
Wato kuna zargin an mai gurbin ku kenan, an kawo waɗanda suka dauki aikin ku kenan sai ku aka sallame ku.
Haka suka yi. An kuma ba wai mu yi laifi bane. Ba wai a ce mana gashi ba, an ce restructuring from Kaduna State and resizing, that is the word used. So da aka sallame mu.
Liyatu, bayan kun kai ƙara kotun, akwai wani abu da ya sake faruwa tsakanin ku da ita ma'aikatan revenue?
An dai magana, amma lawyer dai da fito ya ce mana ana so a yi sulhu, so a zauna da revenue, mu yi zauna da bayo da su mu yi sulhu ba. It was nothing like that. An yi ta magana ne dai kawai jita-jita ne.
Amma akwai jita-jita da yake nuna kamar inda za a samu dama da kun za a iya sasantawa.
To up till now, dai ne ba har yau dai ban dan san ko na abu haka kuma ya kuma faru ba. Na dai ce maka kamar da na ji jita-jita ne, lawyer bai fita ya ce mana da abin da ana so ta kamar ni da su ba, da revenue ba.
Sunana Mudi Eli.
Eh.
Ina aiki da Ben Board of Internal Revenue. Kafin aka dawo da shi Internal Revenue Service. Ai 19 years na aiki a wurin. Sannan kuma wannan kuma under civil service rule akwai ka'ida. In ba laifi kai ba ko ka kasa wurin aikinka ko kuma an same ka da laifi shine za a kore ka aiki. Amma haka kawai bai kamata a kore ka aiki ba. Akwai civil service rule da ake kamata a bi. To, ka san kana shari'a da gwamnati tunda su suke gwamnati ai sai abin da suka ga dama yi. Sai abin da suka ga dama. To yanzu gwamnati mun bari a hannun kotu. Kuma mun san kotun Najeriya sune kamata su kabi rights na mutum an wa daiba. We are trusting cewa za su karbi mana rights mu an wa daiba.
Eh ma'ana a wani mataki shari'ar take ciki a halin yanzu.
Yanzu nan ana nan ana kai ranar 26 dan Allah yadda za mu sake komawa kotu. Don yanzu ya kamata sai abin da kotu ta ce ya kamata yanzu a ce an yi written brief, that's what they call it. We are trusting cewa by next zaman za a yi za a yi written brief because there are witness daya ne daga wurin su ma'aikatan namu we za su kawo witness yanzu it is fine to muna jira ne in aka kai lokacin sai mu ji me zai faru.
A ɗaya ɓangaren kuma lauyar hukumar tara kuɗin shiga ta jihar Kaduna barista Aisha Ahmad ta ce batun na gaban kotu kuma a matsayinta na ma'aikaciyar gwamnati ba za ta yi wani bayani kan ƙara ba. Duk da ta amince da cewa ta so ta jagoranci sasantawa da ma'aikatan a waje da kotu.
A kotu mana ko kesi na kotu ai ba sun suka kai mu kotu ba sun suka kai mu kotu nan ga masunan industrial court. Sun ne suka yi taki na mutu industrial court so the court is dedicated still going on ai. An ta samun mutane na ta rasuwa join lawyers din wannan ya mutu wannan ya mutu you know. So shi yasa aka ta samun dan dilia a kan case amma kamar ma is coming up next week ake so.
Eh amma barista Aisha lawyoyin na bangaren ku ne suka rasu ko na bangaren su?
Ni namu da gaskiya ni ba wanda ya taba rasuwa daga na website din amma ai ba parties din ba mutum biyu bane. They are about ko defendants din kamar mu biyar ne ko su kuma plaintiffs din they are about 80 something if I can remember. Na remember gaskiya kisu.
Eh akwai labarin
da mun toko.
Akwai labarin da na ji cewa an so da a sasanta ma kawai warware ya jidda mutum.
Eh ni da na zo da farko na so in sasanta. To kuma su suka ki bada haɗin kai so dole kawai na rabu da su na ce tunda haka suke so bari ai case a gani. Na ni gaskiya da nazo na so a sasanta magana. Dan nazo na inheriting case din ba ni na fara case din ba.
Na gani.
Mun yi kokarin tuntubar gwamnatin Kaduna ta sanata Ubasani inda babban sakataren yaɗa labaru na gwamna Muhammad Lawal Shehu ya ce hakika gwamnatin na da masaniya kuma gwamnan zai duba irin waɗannan ƙorafe-ƙorafen cikin ma har da nausar lamar malaman makaranta da tsohon gwamnatin ƴan Rufa'i ta sallama daga aiki. Don haka za mu jira mu ji abin da zai biyo baya kafin mu dawo don sanar da ku halin da ake ciki kan wannan takaddama. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman abokin aiki na Nasira da Mele Kaya, ni Sarfil Hashim Gumar ke cewa muka kasance lafiya.